mita 88.5 da la FM re zamani a bakar sabo daga babbar kotun shari'a musulunci dake Hotoro kusa da masallacin Juma'a karkashin mai shari'a Muhammad Adam Kademi akwai wani matashi mai suna Ilyas Musa mai kimanin shi ma shekara 30 da aka gurfan da shi a wannan kotu da tuhumar haura gida da kuma aikata sata laifin da ya saba da sashi na 215 da na 235 da kundin tafikar da shari'ar musulunci na jihar Kano wani mai suna Alhaji Abubakar Muhammad shine ya karasa wanda yake zauna a line Dr. Hassan Gwarzo dake unguwar Hotoro kuma ya fara yin karasa ne a ofishin ƴan sanda na Hotoro wato area command kenan bisa wancan zargi da ya masa cewar ya haura gidansa ya kuma yi masa sata an dai zargi cewar ya daukan masa generator har guda biyu wato injin wuta kenan wanda kimarsu ta kai naira 600 akwai kuma wato talabijin din nan katuwa samfurin ƴan gayu wato wacce ake mai suna Plexima mai kimanin naira 80,000 sai kuma wato laptop mai kimanin naira 160,000 da kuma tawe mota wadanda kudin su ya kai naira 40,000 akwai Qur'ani digital wanda kudin su ya kai naira 60,000 sai kuma kayan sawa nasa da na matarsa wanda su ma kudin su ya kai naira 250,000 akwai kuma hulunan shi wannan mutumi Alhaji Abubakar Muhammad wanda su ma kudin su ya kai kimanin naira 260,000 gaba ɗaya jumlar kudin naira miliyan 1,350,000 an kuma ga waɗannan kaya an kuma maiwa da mai kaya kayansa sai dai kuma hannu guda akwai kayan da ake zargin ba a gansu ba wato akwai alternator wanda ya kai naira 900,000 sai kuma soma na jan wuta wanda ya kai 75,000 da kuma agogo akalla ya kai naira 100,000 da kuma briefcase shi ma ya kai kusan naira 100,000 wanda jumlar kuɗin ya kai naira 465,000 a wancan laifi na farko wancan kaya da aka gani da aka karanta masa tuhumar ya amsa amma a wannan waɗanda ba a gani ba kayan da kimarsu ya kai naira 465,000 ya musa a nan ne mai shari'a Muhammad Adam Kademi ya bayan da ɗan sanda mai gabatar da ƙara wanda ya fito daga sashin binciken manyan laifuka da ke Bamfai wato CID Aliyu Abidin ya karanta masa kunshin tuhumar a waɗancan na farko ya amsa amma a na biyu sai ya musanta a nan ne mai shira mamma a Academy ya umarnin da tsare shi a gidan ajiya da gyaran hali zuwa ranar 11 ga watan gobe a dawo da shi domin yin hukunci shi ma kuma an danka shi a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran hali Inspector Nuruddin Ibrahim Sali don kashi sabon matsugunin da kotun ta yi masa a bakar sabo akan mita 88.5 da la FM zamani sai kun sake jina.